Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa sallam. Ya fasalina na mutaj babam. Babu istisqa. Na jabna tukul babu. Salatu wassalamu
ala.
Salatu al-khawf do. Salatu al-khawf. Yo. Na 30 na gamin yuton chan. Na 30 babu salatu al-khawf malai shi baban sallar tsoro. Hadisi na 159 an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma kale yake cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tsoro tare da mu fi ba'di ayami cikin wasu kwanakan shi allati laqiya fiha al-adwa wadda ya gamu da makiya fa qamat da'ifatun ma'ahu sai aka samu wasu jama'a suka yi tsaye tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa da'ifatun bi iza'i al-adwi wasu jama'a kuma suna dabaran makiya fa salla bil ladzina ma'ahu raka'atan yayi sallah tare da wanda ke tare da shi raka'a guda summa zahabu sannan suka tahiye su waja'a al-akharuna wancan sauran suka zo wanda suke tsaye wajen makiya fa salla bihim raka'a yayi sallah raka'a guda ɗaya tare da su wa qadat da'ifatan da'ifatan raka'a raka'a jama'a bi kowanne suka rama raka'a guda guda kenan sai zamana ko ace jama'a ta farko sun samu raka'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka rama guda su kuma wancan da suka zo daga baya ta ƙarshe suka samu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka rama guda na gaba an Yazid ibn Ruman an amso daga Yazid ibn Ruman an Salih ibn Khawwat ibn Jubair daga Salih ibn Khawwat ibn Jubair an man sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata zatar riqa ya amso daga wani wanda suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ta yakin gazuwata zatar riqa salatul khawf sallat tsoro anna da'ifatan cewa wasu jama'a saffat ma'ahu sun yi sahu tare da shi wa da'ifatun wajahul adu wasu jama'a kuma ta wajen makiya fa salla bil ladzina ma'ahu raka'a yayi sallah tare da nake tare da shi raka'a guda summa sabata qa'iman sannan ya tabbata a tsaye fa atammu li anfusihim suka cika makawunan su man sarafu sannan suka tahiye su fa saffu wajahul adu sai suka yi sahu wajen makiya waja'at da'ifatul ukhra sai wasu jama'a suka zo da mun fa salla bihim raka'atul lati baqiyat yayi sallah raka'a guda kin da tai saura tare da su summa sabata jalisan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a zamani wa atammu li anfusihim suka cika makawunan su summa sallama bihim sannan ya sallame tare da su ar-rajulul ladzi sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutanen da aka ce wanda yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine sahal ibn abi hasma wannan wani nau'i ne daban na sallar tsoro wacce wata kala ce daban wannan wata kala ce daban suna kala kala wajen guda 19 an jabir ibn abdullahi al-ansari radiyallahu anhuma kale yake cewa shahidtu ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawf nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallar tsoro fa safafna safaina muka yi sahu guda biyu safun khalfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahu tsaka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qibla makiyan suna tsakanin mu da alqibla kenan shi yasa wannan su jama'an na farko sahu guda ya shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara wa kabbarna ma a jami'an muka yi kabbara tare gaba daya kenan wannan kuma shi yasa aka ce shiga gaban liman inda daruri ne ana iya yi kuma sallar ta zama ta yi daidai amma in babu wani daruri ba a shiga gaban liman a yi sahu sallah ta summa raka'a sannan yayi ruku'u wa raka'ana jami'an muka yi ruku'u tare gaba ki daya summa rafa'a ra'sahu min ruku'u sannan ya dago kanshi daga ruku'i wa rafa'ana jami'an muka dago gaba daya summa hadara bi sujudi sannan ya fadi zuwa sujada wa safful ladzi yalihi tare da sahun da ke tare da shi wa qama safful mu'akhkhar fi nahr al-adwi sai sahun da ke baya su suka yi tsaye wajen kirjin makiya falamma qada ya nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sujudi da sujada nan gurin ba rarrabawa akai ba gabaki ɗaya suka yi tsaye suke sallar tare illa iyakan an je sujada sun guye kai ne kuma za a jima sai wasu wani sahu ya ki zuwa sujada sai jira har wa'ancan su taso dan dukkan su makiya suna kusa da su ba za su je sujada ba wanda yake kallon su wa qama safful ladzi yalihi sai sahun da ke tare da gabda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye in hadara safful mu'akhkhar bi sujudi sannan sahun na ƙarshe kuma su sai suka je suka fadi sujada kenan nan wajen sujada ne yake musaya wa qamu sai suka tashi summa taqaddama safful mu'akhkhar sannan sahun da ke baya sai koma gaba wa ta'akhkhara safful muqaddam sahun da ke baya koma gaba shi na gaba ya koma ba summa raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam raka'ana jami'an sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku'u muka ruku'u gabaki daya summa rafa'a ra'sahu min ruku'u sannan ya dago kanshi daga ruku'u wa rafa'ana jami'an muka dago gaba daya so man hadara bi sujudi sanne sunkuya zuwa ga sujada wasaffu allazi yalihi da sahun da ke tare da shi kenan da yin za a sujada ta farko sahun da ke liƙe da shi za a ta yi allazi kana mu'akharan fi raka'atil ula wanda a can raka'a ta farko da su suke baya kuma yanzu an yi sawi waqama safful mu'akhkhar fi nuhuril adu sahun na karshe na baya sai suka tsaya su a can wajen kirin makiya wajen makiya ma'ana fala maqadan nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sujada wasafful ladhi yalihi da sahun dake tare da shi in hadara safful mu'akhkhar bi sujud sahun dake baya sai su ma suka fadi sujada fasajadu suka yi sujada summa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama wa sallamna jami'an muka yi sallama gaba daya nan gurin tare suka yi da sallama da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba wanda aka riga ya ba wanda suka rasa wata raka qala jabir jabir yace kama sana'u harsakum ha'ula'i bi umara'im kama yadda wannan yan tsaran naku suke aikata da shugabannin su zakarahu muslim bi tamamihi muslim ya rawaito shi da cikon shi wa zakara al-bukhari tarafan minhu bukhari ya ambaci wani gehe daga cikin wannan hadisin wa annahu salla salatal khawfi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil gazwati sabi'a cewa shi yayi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yaki na bakwai shine gazwati zatir riqa wannan sune nau'i guda uku kadai da malai ka ma suna da yawa nau'i na salatul khauf ko wace ana yin ta ne duba da yanayin da ake ciki da yanayin da makiya suke da a wani waje suke a dabara suke ko a gaba ko a baya ko a kaka suke babu na 31 babul janaiz baban janaiza an abi huraira radiyallahu anhu qala yake cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam najashi fi yawmin ladhi mata fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ya kwan najashi a ranar da najashi ya mutu wa kharaja bihim ila al-musalla yahuta da su zuwa gurin sallah fa saffa bihim yayi sahu tare da su wa kabarna arba'a mukai kabarori guda hudu wannan na farko yace na annajashi ya kai ya kwan najashi alhali ko cin akwai wani hadisi sahihi da yake cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam anin na'i annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ganin ya kai ya ku wannan kai ya kwan daban ne a ga yama jama'a je gidan wani ka ce wani ya rasu je gidan wani ba shi shine wannan annabi ya ba shi ba aka hana wanda aka hana a sa shela a riga kewaye gari ana ce a saurarawa ne ya rasu wa kharaja bihim shine aka hana ila al-musalla fa saffa bihim nan sai ana tabbatar da salatul ga'ib sallah wanda bayyana duk da malikiya sun hana wa kabbara arba'an kuma kabbara sallah jana'iza guda hudu ce abinda yake tabbatarwa kenan an jabir radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla al-najashi yayi sallah ga najashi annabi sallallahu alaihi wasallam fakuntu fi safi sani aw salis ina cikin sahu na biyu ko na uku yake nuna jama'a da yawa ce an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam salla ala qabrin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla ga kabari ba adama dufina bayan an binne shi fa kabbara alaihi arba'an yayi kabara guda hudu a gare shi wannan kuma shine duk wanda aka binne ba a mishi salla ba ana zuwa kabarin a yi mishi salla ga jana'iza ana Aisha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati aswabin yamaniya bid cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an mushi likahuni cikin tuhahi guda uku yamaniya na yaman bid harare suhuliyatan na abduga ko kuma kira bani sahal laysa fiha kamar da malamai suka yi sabanin fasarar suhuliya laysa fiha qamisun wala imama a jiki babu rawani kuma babu abin nan babu riga babu rawani kamar yadda siffar da ake yin yake sama mutun zawati in namiji ne yasa guda uku mace ce yasa guda biyar an lulluba an rihe kuma a ƙara ha ayi uku mace ce guda biyar kuma ana so ya kasance mara shine ke tabbatarwa nan annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku aka mishi ana ummi adiyatul ansariya qala take cewa da khala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiyat bintu zainab annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana lokacin da dai shi zainab ta rasu fa qala sai ce igsalna ha salasan ku wanke ta so uku aw khamsan ko so biyar aw aksara min zalika ko sama da haka ko bakwai in ra'aytunna zalika in kun ga dacewar haka bima'in wasidrin da ruwa da magariya waja'al fil akhir akhirati kafuran waja'alna kusanya a ƙarshen kusanya tararan kafur aw shay'an min kafur ko wani abu na tararan kafur fa iza faragtunna idan kun gama fa'azinna ni kusanar da ni falamma faragna azannahu tace yanda muka gama sai muka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa abana hikwahu ko hakawahu sai ya bamu gyabtan shi fa qala sai yace ashirna iyahu malal ushi yake lalluba yace ku sa mata shi ya zama riga ciki yani izaruhu yana nihin gyabtan shi ya sa su musu riga ciki tabarrukan da tabarruki ga abin da yake na jikin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa fi ruwayatin aw tarwaya aw sab'an ko bakwai wa qala sai ce ibda anabi mai aminu ha ku fara da damatta wa mawadi'ul wudu'i minha da kuma guraren arwalla a jikinta a fara da dama wajen wankewa kuma a fara da gurin arwalla kamar yadda ake wankan janaba ko ne haila wa anna ummu adiya qalat ummu adiya take cewa ja'alna ra'asa salasata qurun muka sanya kanta ya zamana kitso guda uku ne manya uku ake yi ba kitso wanda yake na ado ba an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala yake cewa bainama rajulun waqifun bi arafa wani lokaci wani mutum yana tsaye a arafa a aikin haji izuwa kafa an ra'ilatihi waqa'a ya hwado daga taguwa shi fa waqasatu ta karye wuya aw qala ko fa awqasatu duka ɗaya ne ma'ana shi kuyan shi ya kare fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce igsuluhu bima'in wasidrin ku wanke shi da ruwa da magariya wa kafinuhu fi sawbihi kuma shilkahu ne cikin tufahin shi guda biyu da yayi harami da su wala tuhannidu ka kusa mishi turare wala tuhammiru ra'asahu ka kurihe kanshi fa innahu yub'asu yawmal qiyamati malabiyan dan za a tashe shi ranar kiyama yana labbaik allahumma labbaik wa fi ruwaya atar waya ce wala tuhammiru wajhahu wa ra'asahu ka kurihe kanshi da huskar shi musannif yake cewa shine abdul ghani al-maqdisi alwaqasu kasrul unqi anje alwaqas lalarci shine karye wuya ne fa waqasatu ta karye wuyan shi an ummu adiya radiyallahu ansariya radiyallahu anha qala take cewa nuhina an ittiba'il janaiz an hana mu game da bin janaiza walam yu'zam alaina ba ati da samana ba ma'ana hani ne na karhanci ba hani ne na haramci ba an hana mu zuwa ga bin janaiza walam yu'zam alaina ba ati da samana matsa mana cikin hanin ba an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa asiru bil janaza ku gaugawa da janaiza fa in taku salihatan in ta kasance ta gari ce fa khairun tuqaddimunaha ila alkhairi ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi wa in taku siwa zalika in kuma ba haka bane in sharri ne fa sharrun tuadunahu arriqabi kuma sharri ne kuka dora abu sauyan ku kenan ku gauga ku sauke shi ala ayyati hal dai ana so ai gaugawa daga mutun ya mutu ai gaugawa akai abin ne an samrata ibn jundub radiyallahu anhu qala yake cewa sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam almar'atin matat fi nifasiha nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata mace wadda ta mutu a wajen aihuwarta fa qama wasada hasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a tsakiyarta wannan shine dalilin cewa in za a yi sallar janaiza namiji a tsaya mustahabi ne namiji a tsaya wajen kanshi mace kuma a wajen tsakiyarta an abi musa abdullah ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu Allah yarda shi wancan da yake tsakiyar mace hamma bayan mutuwar mace Annabi sallallahu alaihi wasallam ana kokarin musulunci yana kokarin kare mutuncin ta ya tsaya a daidai tsakiyarta daidai tsatsanta yadda zai kare gami da sauran ƴan baya ba za su ga sai dai su ga sauran jikinta ko da ma a lulluba ne take an abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqati ya kubuta daga mai tsagawa saliga allati tarfa'u sautaha indal musiba mai daga murya ta wajen mutu mai kukan gawa wal halika da mai aske kanta wa shaqa da mai tsaga tuhahinta duka wannan a wajen kukan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubuta ba shi ba su an Aisha radhiyallahu anha take cewa lamashtaka annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rishin lahiya zakarat ba'd nisa'ihi wasu daga cikin matan shi suka ambaci kanisa tan wata coci ra'ata da ta ganta bi ar da Habsha a garin Habsha yuqalu laha Mariya cocin ana kiranta da Mariya wa kanat ummu Salma wa ummu Habiba ummu Salma da ummu Habiba sun kasance Allah yarda su ata ta ar da Habsha sun je kasa Habsha wa zakarata min husniha suka ambaci kyan wannan cocin da ya burge su wata sawira fiha da kuma su adajan dake cikin ta na surori na hotuna farafa a rasulullahi ra'asahu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kanshi da yaji suna tattauna kan kyan wannan cocin da kawar da aka mata wa qala sai ce ulaika idza fata fihim ar-rajulu salih wannan su halin su idan mutun nagari ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjidan a kabarin shi sai gina masallaci summa sawwaru fihi tilka suwar sannan sai irin wannan surorin da ko gani a coci dalilin wannan yace ulaika shirarul khalqi indallah wannan shine mafi sharrin halittu a wajen Allah yin masallaci a makabarta da kuma yin hotuna a makabarta ana Aisha radiyallahu anha qala take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi allazi lam yakun minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cikin rishin lahiyar da bai tashi a cikin ta ba a je ta yin rasu ma'ana لعن الله اليهود والنصارى الله يلا أن يهودا والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا سلكي مقبرت النبا وانسى مسجد مسلاتي قال سيدك يقول لولا ذلك دم با هكا با لا أبرز قبر يهودا أن بين قبرين غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا سيدي شي يجي صورن أي قبر النافع مسجد مسلاتي ba'asu daga kabari sosai ayi mishi tasnim a da mishi tozo irin wannan da muke yi ya saba ma shari'a sai sa ko da mukhtasar yayi ishara cewa an hana arin kuma kabari ya zama mai tozo a yala alama dai inda za a gane kabari ne amma ayi ta tudu hayya nisa nan ba ai an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yake cewa laysa minna man darabal khududa bai tare da mu ba shi wanda yake bugon kumci a wajen mutuwa wa shakkal jube yake tsaga hannun riga wanda abi da awar jahiliya yake da awa irin ta da awar jahiliya hadin maganganu da hadin mutum lalace mun shiga uku mun yi kaza duka wannan da awa ce ta jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubuta da mai yin wannan wajen mutuwa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man shahida aljinaza duk wanda ya halarci janaiza hatta yusalla alaiha ay mata salla falahu qirat yana da babban yanki na lada wa man shahidaha wanda ya halarce ta hatta tudufan ha aka binne falahu qiradani yana da qiradi biyu kila sai aka ce umar qiradani menene qiradi guda biyu yace mislul jabalain alazimain kaman manyan duwatsu guda biyu wali muslim arwayin muslim yace asgaruhuma mislul jabal uhudin mafi karancin sa mafi karami shine kamar dutsen uhud kuma ba karamin dutse bane tsaya nan kuma